Alkalmar da asusun kula da lafiyar yara na Majalisar Dinkin Duniya tare da hadin gwiwar cibiyar samar da kiwon lafiya matakin farko ta jihar Adamawa tsakanin watan Junairu zuwa Yulin bana sun nuna yara sama da 8000 ke fama da cutar tamowa a jiha da ake dangantawa da jahilci da kuma rikicin Boko Haram da ya shafi kananan hukumomi dake arewacin jiha. Yanzu shugabar sashin samarwa yara da mata masu shayarwa abinci mai gina jiki Malama Hauwa Zoka:
to tarmuwa a tsakanin yara kanana misali in ana cikin damuna yakan fi yawa, amma yanzu kamar mu a Adamawa sun an duba fin ta arewa ka gani shekara nawa mutane sai wannan shekara suka samu suka je gida har aka samu ana noma saboda aikin insurgency akwai yunwa sosai, yara din suna kan karuwa. Misali yanzu kamar wannan shekara mun samu yara sun fi 8000 kamar tan mici kama daga lina suna da yawa.
Sakamakon barazanar da cutar tamowa ke yi wa yara ya sanya asusun kula da lafiyar yara na Majalisar Dinkin Duniya tare da hadin gwiwar cibiyar samar da kiwon lafiya mataki na farko ta jihar Adamawa suka shirya bitar kara wa juna sani na yini biyu ga ma'aikatan kiwon lafiya daga yankunan karkara na kananan hukumomin 21 domin koya musu sabbin dabarun tattara bayanai na yaduwar cutar da kuma aikewa da su ta wayar salula domin samar wa hukumomin su kunin daukan matakan gaggawa na dakile yaduwar ta. Na zanta da wasu daga cikin mahalarta bitar. Da farko ga Benjamin Martins:
wato akwai yanayin rashin sani yanda za a sarrafa abinci, sannan kuma na biyun shi yanayin yadda rayuwa yake a yanzu musamman yadda abubuwa sun yi tsada, sannan kuma na ukun shi yanayin da muka sami kanmu a ciki kamar yan gudun hijira da sauransu an yakin Boko Haram shi ma yayi contributing sosai na samun irin wannan cases din.
Sunana Aina Elson Jambi: ko wani lokaci irin sabon admission muna same su wani lokaci suna kai 20 wani lokaci suna dan fiye 20 din, bunda yana dada kara mana yara wani lokaci domin muna border da Borno wayansu suna fito daga irin su Barguna su shigo mana cikin gwi, to yana dan iya kara mana yara a wani wata.
Na zaga da daga cikin cibiyoyi dake samar wa yara masu fama da rashin abinci mai gina jiki dake Jambuto a karamar hukumar Yola ta Arewa, inda nayi hira da wasu daga cikin iyaye mata da ƴaƴansu ke karbar jinya.
Yanzu ga shi karan ta 1 da wata 7 amma ka ganta duk sa'o'in da sun zama manya, amma ita ga shi nan karama ne har ba kondoro ne ce sai tana ranta na ranewa, kuma sai aka ce mana mu zo mu karbi abincin yara muna ci sai ta tana jibar tana jiki kuma tana.
A wasu yankuna da ake da zaman lafiya da kuma wadatar abinci, rashin ilmantarwa kan yadda za a sarrafa abincin wa yara ƴan ƙasa da shekara 5 da kuma al'adu irin na gargajiya na daga cikin dalilai na karuwar yara masu fama da cutar tamowa a jihar Adamawa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.